Karkatar dai ta barke tsakanin yayan jam'iyyar APC a jihar Adamawa, inda kuwa masu neman madafin iko na shiga takarar kujerar gwamna a jihar suka fara zargin cewar waɗansu masu neman takarar suna shirin yiwa jam'iyyar kafar ungulu da kuma yi musu karfa-karfa ko ko ince kama karya. Mutane biyar ne dai suka sayi fom domin neman shiga takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kwatsam sai gashi uku kuwa daga ciki sun zo sun yi taron manema labarai da nufin cewar su gayawa duniya halin da jam'iyyar tasu ta APC ke shirin shiga a jihar. Alhaji Umar Mustafa Madawaki yana ɗaya daga cikin ƴan takarkaru uku wadda suka yi taron manema labaran. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin yin wannan taro na manema labarai a jihar Adamawa.
Mun shirya shi ne saboda mu gaya ma ƴan jarida irin ku ku gaya wa duniya cewa abinda muka zartar a mitin da muka yi ya fara samun cika, saboda wasu mutane waɗanda muke zaton tuma masu neman ƙuri'a ne sun fara canje-canje na sunaye waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegate. Mutane daga cikin gari, daga bayan gari suna gaya mana cewa an caccanza sunayensu, an ciccire sunayensu. Daga ba ma yarda har ta zama mun fara bincike muka sanar kuma akwai alamun gaskiya ciki.
To sai dai ba nan gizon take saka ba. Shugaban jami'ar APC na jihar Adamawa Alhaji Ibrahim Bilal yake waɗannan bayanai dai da waɗannan ƴan takarkaru suke yi akasari ma dai ba su nitsa bincike ba.
Sun yi amfani da jita-jita ne. Muna shirye-shirye za mu yi, ba mu yi confirming list din ma ba. Ta yaya wani ɗan takarar yaro da dama ya zo ya karɓa har ya zo ya canja list. List ɗin guda ɗaya ne. Sai an kai na jihar sekretariya. Na jihar sekretariya muna za mu riƙe da ɗaya. Na jihar sekretariya za su yi su yi confirm abinda muka yi daidai, abinda malaman zaɓen na sun zo sun yi daidai, nan ne za a sake aika mana cewa ga list na delegate naku na Adamawa State. Ta ina ma za a canja.
Ma da harcen damo. To ko menene ma masana suke gani akan wannan batu, duba da cewar wannan karton ƙasa da nuna wa juna yatsa ya fara ne yayin da ake nufar zaben furda gwani a jami'ar APC a jihar Adamawa, wadda majalisar gudanarwa na jam'iyyar ta sa ranar 20 ga wannan wata mai karatowa. Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke nan Yola kuma masanin al'amura na yau da kullun shi kuwa cewa yayi
wannan bare haifar mata da mai ido ba, zai kawo mata cikas a general election da yake gaba. In sun bar wa'ansu sun aikata wannan abun da mutane suke korafin nan, to wallahi su sani cewa a general election za su samu matsala sosai.
Ɗan takarkarun da suka yi taron manema labarai a jihar sun hada da Alhaji Umar Mustafa Madawaki da kuma Honorable Abdulrazak Namdas sai kuma Honorable Wafarni Taiman. Su ne dai suka yi wannan taro domin kira da kuma nuni kan cewar uwar jam'iyya ta san halin da suke shirin shiga a jihar. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.